Muzo jidang ahame muganai nagar bamai nasara aruwa Muzo jidang ahame muganai nagar bamai nasara aruwa Anse mini wani jiriji ya zoya kao ba kintura Alasa kwaya ahame achiki nagar bamai nasara aruwa Muzo Naje kanone mang amen akache vine ai kaduna gari
kaduna ne pjejida
naga en ajida kasameshi engona kasameshi kasang abindaga allane mutundaga ne mota aruwa
tela yakabage Zambajini, Nagar, Bamay, Nasara, Aruwa, Muzo.